ara alfarai wabu da alborga aran wogedi yusufo yan kan go fataron wani haini yanga ga wala hamu yanga ga wahagwai wani wo subuno kan ga tikisa agadi mo hakulkanti aran wani min ware kage ka kai yaran go gafar agaran wani farmo wani nakasandi amaye ga tikisa aran majan min ware karan far amma wadin musaran sa kulla agwanda funda ki magana ga banza aran maran wani farme barmai barmai da min ware kin da dunguri wala damsi aran mai garan wani bata mai yara da birgi odi hinin ga aran wa da su bodin kan ga fatta aran wani ture ga daran ga ba ya maryan tantoni aran make ir wani fumado da lambayo iye 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 da lihinzihinno ke wanga tun aran ga gaba daya ir mu fatta su bone o kambara